للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yaddarsa ya bamu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ake kiran sa masallacin Ibn Taymiyyah dake nan jikin wato asibitin gwamnatin tarayya dake garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin littafin dake gaba gare mu wanda mawallafin littafin ya sanya masa suna da kamsu mi'a siffa min siffati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba amanta ba mawallafin littafin shine Ahmad Mustafa Qasim Ad-Dawawi a karatun da muka tsaya mun tsaya akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 44 yau za mu tashi akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 45 wanda malam yayi soft topic a sama yake cewa manaqibuhu wa fada'iluhu wa akhlaquhu ash-sharifa sallallahu alaihi wasallam cewa manaqibuhu shine manaqib shine wato dabi'unsa kyawawa sallallahu alaihi wasallam wa fada'iluhu da kuma falaloli ko darajoji na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wa aqlaquhu ash-sharifa da kuma dabi'unsa waɗanda suke masu girma to a wannan gabar malam zai mana magana akan waɗannan abubuwa guda nawa guda uku na farko munaqib shine wato dabi'u kyawawa wa fada'il da kuma darajoji wa aqlaq da kuma wato dabi'a ko halaye waɗanda suke wato masu girma malam yake fada a siffa ta 45 yake cewa kana yabda'u mallaqiyahu bis-salah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara sallama ga wanda ya hadu da shi kafin ya ce masa assalamu alaikum manzon Allah shi zai ce masa assalamu alaikum siffa kuma ta 46 yace wa kana la yatakallamu fi ghairi haja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana in babu bukata ya zauna ya ta zarazance zar 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 kaman wani kabari ba dabi'ar manzon Allah bane ba in kaga ya bude baki yayi magana sallallahu alaihi wasallam to bukata ce ta sashi yin wannan magana idan kuwa babu bukata sai dai manzon Allah ya dinga yin zikiri kaman yanda muka karanta a baya cewa ko istighfari ko abin da ya kama da haka siffa ko dabi'a ta manzon Allah ta 47 shine wa kana ya takallami bi jawami'il kalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da matattarar zance magana yar kaɗan zai short sentence zai amma kuma wanda zai bada ma'ana masu tarin yawa da yace da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokwanto ka koma zuwa abin da kake abin da baka kokwanto innamal a'malu binniyya cewa abin nan kuf alaika haza da Mu'az bin Jabal ya ce wa manzon Allah ya masa wasici to irin waɗannan kananan sentence din idan manzon Allah zai yi magana da irin su yake wanda idan wani ne zai yi maganar sai yayi dogon sharhi amma manzon Allah sai yayi saboda yana da magana da jawami'ul kalami shine matattarar wato zance sifar manzon Allah ta 48 shine walam takullahu raha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da hutu shi ba mutum ne wanda yake wato mai son jiki ba kawai ya zauna kawai ya ta bacci a la'alla idan baya ibada to kuma ya shiga gida yana taya matansa aiki haka Aisha matarsa ta bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana taya su wato aiki siffarsa ta 49 tace kana haliman sabura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo haliman mai tausayi saburan mai haƙuri din shi sallallahu alaihi wasallam duk da kalmar cewa haliman ita ma tana daukan wato haƙurin ne kamar yanda sabur ita ma tana daukan wato ni haƙurin ne siffarsa ta musulmanin yake cewa walam yakun jafin wala bi galizin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamo jafin ba aljafa shine wato wanda yake mai kakkausar wato ko kuma wanda yake wato mai tsanantawa sallallahu alaihi wasallam in an ce jafin shine wato shadidin shi yasa Allah ya ce law kunta fazzan ko fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لم فلدوا من حولك فاعف عنهم وشاورهم في الامر sannan manzon Allah wala bi galizin sannan kuma manzon Allah bai zama mai abin nan dabi'u kin sarki din wato ya kara masa dan ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi wato la shadid sifa 52 malan ke cewa walan yakum yazum shay'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya zargin wani abu ko baya aibata wani abu babu zargi a cikin hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine azzam wato shine zargi ko kushe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya yi duk wani abu yana zama yana tsammanta masa mi alkhairi shi yasa Allah ya ce ya allazina amanu tutanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula la'ama akihi maitan fakaritum siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta 53 shine kana yakdibu li nafsi kana la yakdibu li nafsi manzon Allah baya yin fushi a karan kansa wai idan an taba shi ya fushi a manzon Allah baya yi ai Allah ya ce masa kuzul afwa ka karbu wato mi rangwame sannan mi wa amur bil urfi kai umarni da kyakkyawan aiki sai ya ce masa wa a'rid anil jahilin ka kauda kai akan wawaye shine aljahil anan wai ba ana nufin wanda bai san komai ba wanda zai zo ya maka wauta ka kauda kai akan sa idan ma shaydan bai barka dama kai ba Allah ya ce fa imma yanzaganka mina shaydanu nazagun fasta'iz billah idan shaydan ya kawo maka fisga ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki innahu sami'ul alim lalle Allah din ya kacance sami'un meji ne alimun sannan kuma wato masani ne wato Allah subhanahu wataala to idan manzon Allah aka kaba shi baya wato mi fishi a karan kansa wala yantasuru laha sannan kuma baya daukan fansa a karan kansa shi ba irin mu bane ba wanda idan wani an taba shi ai baya mun kayan kara ni sai na masa kayan itace ai kaza ya mun a'a ba dabi'ar manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wala tasawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid ولا يلقاها كو وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو الحظ العظيم الله yace kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama waɗe ba wanda aka masa kyakkyawa shi sai ya saka da kyakkyawa ba za su zama waɗe ba sai Allah yace idfa billati hiya ahsa duk wanda ya munana maka kai idan ka tashi ramawa ka rama da abin da yafi kyawu sai Allah madaukakin sarki yace fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawa sai a wayi gari tsakaninka da wanda yake akwai gaba ya zame maka waliyun majibinci hamimun masoyi sai Allah yace wa mayulqaha illa allazina sabaru ba kowa ne yake haduwa da irin wannan aikin ba sai ma'abuta hakuri wa mayulqaha illa zul hazzul azim ba kowa ne yake iya wannan aikin ba sai ma'abuta rabo masu girma inji Allah madaukakin sarki to manzon Allah shi ya sifanci da wannan siffa daman da aka tambayi Aisha dabi'un manzon Allah sai ta ce kulquhu alquran dabi'un sa menene alqurani ne in kana so ka gare menene dabi'ar manzon Allah to ka je ka karanta alqurani manzon Allah baya tsallake abin da yake cikin alqurani sai malam ya ce siffar manzon Allah ta 54 shine wa kana shadidul gadabil haqi manzon Allah kuma yana da tsananin fushi a abin da ya shafi gaskiya in dai abu gaskiya ne aka nemi za a take wannan gaskiyar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nuna mi fushinsa wala yahlihu hatta yantasira la manzon Allah baya samun nutsuwa hankalinsa ya kwanta har sai ya dauki fansa akan wannan gaskiya in dai an tsallake wa gaskiya to manzon Allah sai ya kai kawo dan ya kwato haƙin mai haƙi ko kuma ya nuna wa wanda bai yi daidai ba cewa ga abin da yake ba irin mu bane ba la'alla wani zana ganin cewa abin ba daidai bane ba amma sai ya karkata zuwa ga wani abin ba dan komai ba saboda san rai irin nasa musamman ma waɗanda Allah ya ba su ikon yin hukunci a tsakanin mutane yanzu a alkalai shi yasa Allah madaukakin sarki ya dan yi wa annabi Dauda alaihi salam wato kashedi a lokacin da waɗannan mutane guda biyu suka hauro gidansa suka ce masa kasmani baga ba'duna ala ba'din fakum bainana bil haqqi wala tushdi ila wahid minna wa minna minna yake suke faɗa masa da cewa masu kusuma ne kai hukunci tsakaninmu da gaskiya kada ka karkata zuwa ga ɗayan mu sannan ka shiryar da mu zuwa ga hanya wacce yake madaidaiciya yace inna hadha akhi lahu 99 na'ja waliya na'jatun wahida wannan dan uwana ne yana da dabbobi 99 ni ina da dabba guda daya sannan sai ya matsa mun fa azali fil qidab sai ya matsa mun wato wajen sai na bashi kwaya dayan nan nan take annabi dauda bai tsaya ya ji abin da dayan zai fada ba sai yace laqad zalamaka bi su'ali na'jatuka idani aji haqiqa ya zalunce ka saboda tambayar ka tinkiyar ka kwaya daya zuwa ga tinkiyoyin nan nasu shine laqad zalamaka Allah madaukakin sarki yace fatan abin nan sai Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa mun jarabu wato annabi dauda ne akan wannan abu daga karshe annabi dauda wato ya kane sai Allah madaukakin sarki yace ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fakum bainan nasu bil haqqi wala tattabi'il hawa faydulluka an sabilillah ya kai daudi mun sanya ka ka zama khalifa ne a bayan kasa kada kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya kada ka bibiyar wato abin da yake wato sarrai ne Allah madaukakin sarki ya fada wa annabi dauda wato alaihi salam to haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abu na gaskiya ne manzon Allah yana nuna fushin sa har sai ya dauki fansa wato akan wannan abu siffarsa ta musulmi da biyar mallan yace kana idza ashara ashara bi kabihi kullaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi nuni yana nuni ne da tafin hannunsa gabaki daya baya nuni da yatsa sai dai yayi nuni da tafin hannunsa gabaki daya shine wa kana idza ashara ya kasance idan zai yi nuni ashara bi kabihi yana nuni ne da tafin hannunsa kullihi gabaki daya wa kana idza ta'ajjaba kuma manzon Allah ya kasance a siffarsa ta 36 idan ya wani abu ya bashi mamaki a wannan lokacin qallabaha sai ya juya kafin hannun nasu shine sai idan yana hannunsa sai ya ware shi haka sai ya juya shi shine alamar cewa wannan abin ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mamaki siffa ta 57 mallan yake cewa wa kana idza gadiba a arada wa ashaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato idan ya fishi wani abu ya fusar da shi ya fusatar da shi ya sa shi fishi la'alla an keta wato haƙin Allah madaukakin sarki to a arada sai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai ya kauda kai wa ashaha sannan kuma ya bar wannan abin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffa ta 58 yace wa kana idza fariha gaddadarfu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki wani abu ya sa shi farin ciki sallallahu alaihi wasallam to gaddadar fahu sai ya rintse wato idanunsa a lokacin dan ya nuna farin cikin sa sai ya rufe idanunsa haka yake sallallahu alaihi wasallam siffa ta 59 yace kana aksaru dahikihi at-tabassum yawan dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine at-tabassum wato murmushi baya kikkecewa da dariya kakkakka ba dabi'ar manzon Allah bane ba shi idan mafi yawancin dariyarsa shine wato yin murmushi wato yake sai siffarsa ta 60 mallan yake cewa kana idza awa ila muzli ya kasance idan ya tattara zuwa gidansa wato ya shiga cikin gida sallallahu alaihi wasallam jazza'u kulahu salasa yana raba shigarsa wato kashi uku wai idan ya shiga gida zai raba shigar wato kashi uku ne mallan sai yace juz'an lillahi kashi daya zai sanya shi ne ga Allah subhanahu wataala kenan zai yi wadansu ibadu ko zikiri ko sallah ko abin da ya kama da haka wa juz'an li ahlihi kashi daya kuma sallallahu alaihi wasallam yana sanya shi ne ga iyalansa la'alla ya zauna ya hira da su la'alla ya zauna ya taya su aikin gida ko abin da ya kama da haka haka yake yin sallallahu alaihi wasallam wa juz'an li nafsihi karo ɗaya kuma ko kuma yanki ɗaya kuma sai ya sanya wa kansa la'alla in rana ta take bayan azhar ne sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta ya kailula wato ya baccin rana saboda manzon Allah yana yi ko ya samu dan wani riwa to ya huta to haka manzon Allah yake wai idan ya shiga gida ba kai tattarewa yake wuri daya ba a'a zai raba shigar da dasa ne kashi uku kashi daya yayi wa Allah bauta kashi daya ya bawa iyalansa lokaci kashi daya kuma wato ya bawa wato kansa lokaci sallallahu alaihi wasallam siffarsa ta 66 yace wa kana idza karada min baitihi ya kasance idan ya fito daga gidansa sallallahu alaihi wasallam yakzinu lisanahu yana taskance wato harshensa alkazan wato shine taskancewa bai cika yawan surutu na gaira ba dalili ba illa fi ma ya'nihi sai cikin abin da ya shafi shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce min husnul islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin alamomin kyawun musuluncin mutum shine mutum ya bar abin da bai same shi ba cewa ba sashi akai ba ba komi ba waɗansu suna tattaunawa kawai ya je ya tsoma musu baki ba dabi'a cewa to ko ba kyakkyawan musulunci bane ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake taskance harshensa bai cika yin magana cikin ko baya magana cikin abin da bai shafe shi ba sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 62 kamar yadda malam yace wa kana yu'allif wa la yufarriq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hadawa baya rabawa shi manzon Allah wato hada jama'a yake ba raba su yake ba shi yasa yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya gorawa ya goranta wa sahabbai saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha Allah yace musu ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki akan ku iz kuntum a'da'an a lokacin da kuka wayi gari kuka zama maƙiyan junanku fa allafa baina qulubikum sai Allah madaukakin sarki ya hada zakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikwana sai kuka wayi gari dangane da ni'imar da Allah yayi akan ku wato ƴan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar alhali da kun kasance akan gabar wato wuta saboda suna gaba duk waɗanda suke gaba suna kan gabar wuta ne dan manzon Allah ya ce man hajara akahu fawqa salasa famata da kalan nar duk wanda ya kaure cewa dan uwansa fiye da kwana uku wuta zai shiga inji manzon Allah to a lokacin su abu dan kankani sai ya sanya su gaba albarkacin zuwan manzon Allah sai suka wayi gari sai suka zama wato ƴan uwan juna wato tsuntsiya wato madaurinki wato guda daya shine to dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunfarsa ne yu'allif yana kokarin hada mutane shi yasa ma da ya kaura daga Makka zuwa Madina ya ta hada ƴan uwantaka tsakanin sahabbansa wala yufarriq sannan kuma manzon Allah baya raba wato tsakanin mutane sunfarsa ta 63 mala yace wa kana yukrimul karima ya kasance yana girmama mai karamci duk wanda yake mai karamci ne mai kyauta ko kuma mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi na kullu qaumin na kowace wato al'umma ko mutane wai wallihim alaihim sannan kuma yana sanya shi ya zama shugaba a cikin su idan aka ce wannan karimi ne a cikin mutane yana da karamci yana da kyauta yana da kyawawan dabi'a to manzon Allah shi ma zai girmama shi sannan kuma zai sanya shi ya zame wa wannan mutanen wato shugaban su sallallahu alaihi wasallam sannan malamin ce siffar manzon Allah ta 64 shine wa kana yahzurun nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin taka tsantsan da mutane wa yahtarisu minhum sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye su min gairu an yadawi an ahadin kuma ba tare da ya daurewa daya ba minhum daga cikin su wato bishirahu wato fuskarsa ba wa jamila kulukihi da kuma kyawawan dabi'unsa mi malam yake so ya faɗa ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kana yahzurun nasa yana taka tsantsan da mutane bai cika shiga shirgin mutane ba ai mun faɗa a yanzu cewa baya yin magana a cikin abin da bai mi ba bai shalle shi ba sallallahu alaihi wasallam shine to yahzurun nasa wato yana taka tsantsan da mutane sallallahu alaihi wasallam wa yahtarisu minhum sannan yana lura da su min gairi an yadawi an ahadin minhum basharatuhu, amma baya kullewa ko kuma baya daurewa ɗaya daga cikin su fuska. Wai dan bai kula su ba, bai shiga sha'anin su ba, hakan din kuma manzon Allah baya daurewa fuska ya nuna cewa bai damu da su ba, da kuma wato kyakkyawan ɗabi'ar sa. Saboda idan mutum zai ci yawan shiga harkokin mutane wanda bai shalle shi ba, darajarsa da kimarsa za ta yi mi, za ta faɗi. Shi yasa manzon Allah bai cika shiga ba, sai dai illa Allah cewa an zo an tsoma shi sai manzon Allah ya shiga, ko kuma ya ga an aikata abin da bai dace ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana, saboda baya gani a aikata kuskure ya yi mi, wato shiru sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yas'alu an ashabihi, yana tambaya akan sahabbansa. Yau idan wani sahabi bai zo majalisi ba, manzon Allah zai tambaya wane fa, sai sahabbai su faɗa masa ga dalilin da yasa bai samu wato zuwa ba. In ba shi da lafiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaishe shi, in rasuwa aka masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya masa wato taziya. Kamar yadda aka samu wani sahabai daga cikin sahabbai yana zuwa majalisin manzon Allah da ɗansa, kullum zai zo wato ya zauna. Wata rana kwana ɗaya manzon Allah kwana biyu bai gan shi ba, sai ya tambaya, sai aka ce ai wannan yaron da yake zuwa da shi ne ya rasu. Sai manzon Allah ce to ku tashi mu je mu masa wato taziya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je suka masa wato taziya sallallahu alaihi wasallam. Siffarsa ta 66, mana ya ce wa kana yahsunul hasana wa yasubuhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyawatan da abin da yake kyakkyawa ne. Duk abin da yake kyakkyawa ne manzon Allah yana sanya shi ya zama wannan kyakkyawa din. Wa yasubuhu, sannan kuma manzon Allah din wato yana son sa, ko kuma yana tattaro shi wato zuwa gare shi. Wa yuqabbihul qabiha, sannan manzon Allah yana munana abin da yake mummuna ne. Wa yabghaduhu, sannan kuma ya kyamace shi. In aka ci wannan abin kyakkyawa ne manzon Allah yana kyautata shi, sannan kuma ya mi ya so shi. Idan aka ci wannan abin mummuna ne sallallahu alaihi wasallam yana munana shi, sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ki shi. Sansa da abu ko kinsa da abu, idan kyakkyawa ne manzon Allah ba zai munana shi ba. Sannan kuma sansa da abu, idan mummuna ne a babin misali, manzon Allah wato ba zai ce kyakkyawa bane ba. Shi duk sa'ilin da ya bude baki zai yi magana, yana faɗan abin da yake wato daidai ne. Siffarsa ta 66, yace wa kana muqtadilul amri ghayra muqtalifin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance muqtadil, shine mai daidaita wato al'amura ne sallallahu alaihi wasallam, ghayra muqtalifin, ba wanda yake sabar da al'amari ba. Cewa duk wani al'amari manzon Allah zai yi kokari ya daidaita shi dan ya zauna wato daidai, ba zai zama kuma ya saba wato al'amari ba. Sai 68 yake cewa wa kana la yaghfalu mukafatan an yaghfala ashabuhu ay aw yamullu, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya gafala. Abin da yake nufi anan ya ta gafalu, cewa baya barin wani abu ko ya manta da wani abu ba dan komi ba, ko ya kyale wani abu dan jin tsoron kada sahabbansa su ma su kyale shi, aw yamullu, ko kuma wato sahabban nasa wato su yi mi su kosa. In dai abin shari'a ce cewa aikin lada ne manzon Allah baya bari, zai aikata dan sahabbai su koyi da shi, ba dan kuma wai dan sahabban cewa za su yi mi ba za su kosa ba yace bara, a'a, saboda yana kwadaitar da su aikin alkhairi. Shine harisun alaihim ma minene sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun minan min anfusikum azizun alaihim ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, shi manzon Allah harisun alaikum, me kwadayi ne akan al'umma sadan su samu wato aljannar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yace babu wani abin da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna sai da na nusar da ku zuwa gare shi, babu wani abin da zai nisantar da ku zuwa ga wuta sai da na nusar da ku wato zuwa gare shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa wa sahabbai. Wa kana likulli halin indahu atal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a siffarsa ta 69 a kowane irin hali indahu atad a tattare da shi akwai tanadi yana tanadi sallallahu alaihi wasallam la'alla ko tanadi na tunkarin abun abokanan gaba da Allah madaukakin sarki yace wa idduluhum masalatu min ribadil qayl cewa wato ku musu tanadi abinda kuke da dama na wajen wato daura wato dawaki da abinda ya kamata haka ko kuma tanadi na haduwa da Allah madaukakin sarki wato tanadin wato mutuwa al istidadu lil maut cewa kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a shirye yake wato mutuwa wato ta zo ta dauke shi ko abinda ya kamata haka mallan ce siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 70 daidai wa kana la yuqassiru an haqqin wa la yujawizuhu ila ghairi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaqsu wato baya takaitawa anil haqqi akan gaskiya in dai abu wato gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya takaitawa akai ya iya aikata sannan wa la yujawizuhu ila ghairihi sannan baya tsallake gaskiyar zuwa ga wani abin da ba gaskiya ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce aminene alaikum bisidiqi fa inna sidiqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila almi ila aljanna manzon Allah yace ina foran ku da yin gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga da'a ita kuma da'a tana shiryarwa zuwa ga aljanna yace la yazalu rajul yasdiq mutum ba zai guce ba yana yin gaskiya hatta yuktaba inda Allahi sadiq sai har a rubuta shi a wurin Allah madaukakin sarki cewa shi mai gaskiya ne sai yace iyyakum wal kadhiba sannan kuma ina hana ku aikata wato ƙarya sai yace fa innal kadhiba domin ƙarya yahdi ila al fujur tana shiryarwa zuwa ga sabon Allah sai yace wa innal fujura shi kuma sabon Allah yahdi ila nar yana shiryarwa zuwa ga wuta sai yace la yazalu rajul yakzib mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yau yayi gobe yayi jibi yayi hatta yuktaba inda Allahi kazzab har sai an rubuta shi a wurin Allah wato mai yawan ƙarya wato makaryaci daga ambaci sunansa sai mala'iku su ce kazzabun wato mai yawan ƙarya to manzon Allah baya takaitawa akan abin da yake wato gaskiya ya kauda kai akanta har ma ya tafi zuwa ga abin da ba gaskiyar bane ba sallallahu alaihi wasallam koda hukunci aka kawo wato zuwa gare shi siffata 71 mallan ce wa kana allazi yaluluhu minan nasi kiyarahu wadanda suke bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane sune kiyarahum wato zababbun su sallallahu alaihi wasallam koda a sahun sallah ne manzon Allah yace wal yalini ulil ahlami wan nuha haka manzon Allah ya faɗa yace waɗanda za su biyo baya na a sahun sallah sune ulil ahlami ma abuta wato mafarki sune ba yara ƙanana ba ba a sa yaro a bayan mi liman saboda kar alolan liman ta kar ta yi mi ta kare yaje jawo wa ya kama yaro ƙarami ya jawo wan nuha kuma su zama ma abuta hankali kar wani mai dan tabin hankali yazo ya tsaya a bayan liman yazo ya yi mutane sallar azhar raka'a 6 ko 5 a samu masu hankali su biyo mi shi yasa anan mallan yake cewa waɗanda suke bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukana allazina yalunahu waɗanda suke bin manzon Allah imma a sallah imma a bayan sa in yana tafiya su ne wato kiyarahum wato zababbun wato waɗannan mutane shi yasa daga cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke alkiyar zababbu mafiya wato daraja su ne kulafa'ur rashidin guda 4 nan su ne Abubakar da Umar dawa da Usman da Ali su ne suke jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mallan yace siffar manzon Allah ta 72 wa kana afdaluhum indahu a ammahum nasiha mafificin zababbun mutane din a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fi game su wato wajen nasiha la'alla mallan yana nufin ya ce mana wanda ya fi yawan nasiha shine wanda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya fi dauka wato a mazannin wato mafi mi daraja saboda nasiha abu ne wanda manzon Allah ya yi umarni da shi yace addinu nasiha wato addini nasiha ne sahabbai suka ce wa manzon Allah gawa yace lillahi ga Allah shine da'a ga Allah wali rasulihi da kuma wanzansa wato shine mi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mi manzon Allah ya ce wa a'immatil muslimin da kuma wato shugabannin musulmi su mu wani irin nasiha da a musu shine mutun ya musu da a cikin abin da bai saba wato umarnin Allah ba wa a'immatihim da kuma wato sauran wato daidaikun jama'a shi ma mutun wato ya zauna da su wato da mi wato da kyakkyawan dabi'a shine abin da manzon Allah yake nufi mala ya ce wa kana a'azamuhum indahu munzila ahsanahum muwasa waɗanda suka fi daraja a siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 73 a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda suke zaune da manzon Allah din shine ahsanahum muwasa sune waɗanda suka fi wato mi muwasa wato yalwatarwa idan sun tashi suna bada abun hannunsu wato suna yalwatarwa war minene wa mu'azara sannan kuma da taimakakkeniya cewa za su yi kyauta sannan kuma za su taimaka to waɗannan su ne suka fi girman daraja a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da manzon Allah ya ce a taimaka za su dauko dukiyarsu su bayar kamar Abubakar Siddiq a babin misali lokacin da za a tafi yakin Tabuka Umar bin Khattab ya ce yau kan in Allah ya yarda in dan tsere wa Abubakar dan tsere masa sai ya je ya dauki rabu dukiyarsa kashi biyu sai ya kawo rabi da manzon Allah ya tambaye shi mi ka bar wa iyalanka yace na raba dukiyar ne rabi na kawo rabi manzon Allah yayi addu'a sai ga Abubakar shi ma ya kinkimo nasa ya tambaye shi mi ka bar wa iyalanka yace na bar musu Allah da manzansa daga nan Umar bin Khattab ya bai tsammanin cewa ba zai taba wuce Abubakar wajen mi ba wajen taimakakkeniya ba ga irin su Usman bin Affan manzon Allah in ya shelar taimako ya ce Usman shi ya taimaki jaisul usra shine waɗanda za su tafi yakin Tabuka bi'rul abin narum abu usman ya saya wane ne kai har ma manzon Allah ce ma darra usmanu ma fa'ala ba'da al-yaw ba zai taba cutar da usman ba abin da ya aikata bayan yau duk wani abin da ya aikata na laifi ba zai cutar da shi ba saboda dan ina ne dan aljanna aljanna ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka manzon Allah a wajensa waɗanda suka fi wato girman daraja su ne waɗanda suke masu yalwatawa sannan kuma masu taimakakkeniya kamar yadda malam ya faɗa a siffarsa ta 77 yake cewa wa kana la yajlis manzon Allah ya kasance baya zama wala yaqumu sannan baya tashi illa ala zikrillah sai a bisa wato ambaton Allah la'alla abinda malam yake so ya faɗa anan idan ya zo manzon Allah zai yi zikirin zama da manzon Allah ya ce idan ɗayanku ya zo majalisi zai zauna ya ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ina neman tsarin Allah da kalmominsa waɗanda suke cikakku daga sharrin abinda ya halitta ɗan Allah madaukakin sarki sai ya zauna sannan kuma idan ya hada zama idan zai tashi sai manzon Allah ya koyar yayi kafaratul majalis shine subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk duk wannan zikiri ne wancan na zama wancan na tashi to la'alla wannan malam yake nufi ko kuma la'alla yana nufin cewa manzon Allah idan ya zo shi ko yaushe yana cikin ambaton Allah zikiri kamar yanda muka sha fada cewa yana cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allahi fi yawmin 70 marrat wa fi riwayatin 100 marrat ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa domin ni ina tuba zuwa ga Allah a kullun sau 70 a wata riwayar yace sau 100 da kuma hadisin Abdullahi dan Umar da yace kunna na udu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi majalisin wahidin rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mun kasance muna irgawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin zama guda daya yana cewa rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta mun wa tub alayya ka karbi tubata innaka antat tawwabur rahim lalle kai mai karban tuba ne kai mai rahama ne to manzon Allah dai ko yaushe dai cewa bakinsa baya rabuwa da zikiri la Allah kai ke nufi shine ce wa kana la yajlisu ya kasance baya zama wala yaqumu sannan baya tashi illa ala zikrin wato sai a bisa wato ambaton Allah madaukakin sarki yana ambaton Allah malam yake faɗa siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta 75 shine wa kana idan taha ila qaumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan taha ila qaumi idan ya je wato wurin mutane ya je wajen wato zaman mutane jalasa haisu yantahi bihil majlis yana zama ne a inda wurin zama ya kare da shi sallallahu alaihi wasallam kaman a farko-farkon littafin lokacin da malam yake mana muqaddima ya sake faɗan wannan magana har muka ce manzon Allah kenan bashi da garaga cewa a ce wannan wani specific wurin zama ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisin sahabban sa idan ya tafi ya fito daga gida sallallahu alaihi wasallam mutane suna zazzaune sai ya zo ƙarshen wurin da wurin zama ya ƙare a nan manzon Allah yake zama ba za a yi ta fubbudawa ba a ce sai ya tafi can wani wuri wanda yake daban an ware zaman wurin zaman manzon Allah ne kenan za mu fahimci cewa manzon Allah a cakuɗe yake da wa da sahabbansa a wurin zama guda ɗaya ba kaman masu sarautar mu bane ba la'alla ka ga karagarsa a can gefe kowa idan ya zo sai dai ya zube a gaban wato ranka ya daɗe sannan ya yi wato jinjina sannan ya koma gefe ya zauna a karɓi wato ban sunansa wato a yi zaman wato fadanci manzon Allah ba haka ba ne kuma ya kasance majalisin manzon Allah ko da wuri ya ɗan cushe to ana faffaɗa shi don kowa ya samu wurin zama shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu yaffahillahu lakum wa idza qila inshizu fanshizu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce muku ku mammatsa a wurin wato zama Allah madaukakin sarki ya ce ku mammatsa wa idza qila shizu idan aka ce muku ku tuttura fan shizu wato ku tura iji Allah madaukakin sarki kada mutun ya zo ya zaman kai menene zaman kanin menene zaman wane ne kanin menene marar kani ba ba a so irin wannan ya mimmike kafofuwansa a wurin zama ya hana wadansu ya ba bakere a Allah ya ce idan aka ce muku ku tura sai Allah ya ce yarfa'illahu allazina amanu minkum Allah madaukakin sarki yana daga wadanda suka yi imani daga cikin ku wallazina utul ilma daraja sannan kuma wadanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi wato suna da daraja wato daga cikin ku kenan dabi'a ce ta manzon Allah idan ya zo sallallahu alaihi wasallam a ce nan masallacin shine masallacin manzon Allah sai ya samu dinnan a cike yake da jama'a iya bakin kofar nan ne wurin zama sai manzon Allah sai ya zauna a wurin kayansa sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'muru ashabu da yin haka su ma idan suka zo suka samu wurin zama iya nan ne karshen wurin zama to mutun ya zauna a inda wurin zama ya kare kada ya tafi sai ya takura wa mi dan uwansa wato ababun musali sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 76 malai ce wa kana yu'i kullu jalisihi nasibahu min al-kalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba ma kowane abokin zaman sa nasibahu wato haƙƙinsa min al-kalami na zance duk wanda ya zo manzon Allah baya rena wannan mai girma ne wannan kaskantacce ne a duk hadawa yake magana da shi gurgurdan matsayinka gurgurdan abinda manzon Allah zai yi magana ko kuma gurgurdan abinda ka zo da shi shine gurgurdan abinda manzon Allah zai yi magana da kai hatta yahsubu jalisahu Allah ahadun akrama in alaihi iminhu har sai abokin zaman manzon Allah yana ji a ransa babu wani wanda ya fi shi girma daga cikin waɗanda suke zaune kenan kowa yana ɗaukan kansa wato ɗaya ne a wajen manzon Allah cewa manzon Allah baya nuna musu cewa wane ya fi wani ya karkatar da zancensa zuwa ga wani koma bayan wani sallallahu alaihi wasallam ai ya karanta mana a baya mun faɗa a baya cewa manzon Allah yana mu'amala da fakirai yana mu'amala da wa talakawa idan fakirai suka kira shi zuwa ga wata bukatar su manzon Allah yana ansawa idan masu wadata ma suka kira shi manzon Allah yana mi wato ansawa shi ba annabin masu wadata ne kadai ko annabin masu mulki kadai ba annabin wato talakawa ne da masu wadata da masu mulki da kuma mi abin nan ban sunansa waɗanda ake wato shugaban sifar sa ta ko 77 yake cewa wa kana la yansarifu hatta yansarifa sahibuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya juyawa har sai abokin sa ya juya yanzu idan manzon Allah ya tsaya ko ya zauna suna tadi da wani kamar yanda ya faɗa mana a baya to manzon Allah ba zai tashi ya tafi ya bar wannan abokin zaman ba har sai wancan ya ce mi shi zai tashi in zai zauna ya kai wa manzon Allah tadi ko kuma ma su zauna irin wannan zaman shi manzon Allah ba zai tashi ba har sai wannan mutumin ya mi ya tashi a baya yace mana sai dai idan manzon Allah yana da wata mi bukata a lokacin sai ya tashi wato sai ya bar shi ya nemi wato izini a wajen sa yace to ni fa ina da bukata zan dan shiga gida ko abin da ya kamata haka har ma muka ƙara bayani su nace ba irin yanzu baka ga mutumin ya zo wa mutum bakunta suna zaune suna taɗi kawai sai ya shiga gida ya bar shi in ya gaji kuma shi kuma sai ya tashi yayi mi ya tafi wannan ba dabi'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba idan har bako ya zo wa mutum abokin sa ne ko wane ne suna zaune suna taɗi to a lokacin da zai tashi sai ya ce masa wani to ina da bukata ni fa dan shiga gida zaka jira ni na fito ko kuma ya kake gani idan ya san ya jira shine falillahi alhamdu ai ka sauki haƙin da yake kanka idan kuma ya ce a shi ma zai tafi shikenan sai ku ban kwana amma sai kaga mutum ya shiga ya bar bako a kofar gida ba tare da neman izini ba yayi minti 30 minti 20 minti awa guda shedan ya taraya masa wadansu abubuwa a cikin ransa wanda zai sa ya kullu wannan shi wanda ya je wato wurin nasa saboda shedan kullun burin sa shine ya dinga kulla gaba tsakanin wato mutane shi yasa manzon Allah ya ce inna shaytana yajri libina adama majriyad dami shedan yana gudana a jikin dan adam a inda jini yake gudana a jikinsa duk waɗannan hanyoyin jinin da kake gani to nan shedan yake yanzu nan zai raya wa mutum abin da ba haka ba yace ka dubu wani yana maka gani ganin nan ya rena ka to me zai baka ko abin da ya kamata da haka shi ma sai ya gwada wa wancan shikenan idan aka zo ana kiliya sai kaga ana fuska fuska duk wannan sharrin shedan ne dan ya kulla gaba tsakanin mutane ba dan komi ba dan mutane su mutu su shiga wato wuta shi yasa manzon Allah ya ce la tahasadu ولا تباغدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا yace la tahasadu kada ku dinga yi wa junanku hasada wala tabagadu kada ku dinga yin gaba wala tanajisu kada ku dinga yin ciniki domin bata ciniki shi ma wannan zai sabbaba mi gaba ina sayan abu ana nema a sallama min kai ka zo ka kara kace kai zaka saya sai na ji haushinka to manzon Allah ya hana sai manzon Allah ya ce wala tadabaru kada ku dinga juyawa wato ƴan uwanku baya haka sididi haka sadada ka daina kula dan uwanka manzon Allah ya ce kada kai haka sai ya ce wa kunu ibadallahi ikwana ku zamo bayin Allah wato ƴan uwan mi juna iji manzon Allah sifar manzon Allah ta 78 yake cewa wa kana idza sa'alahu ahadun hajatan lam yarudduhu illa biha manzon Allah ya kasance idan wani ya zo ya tambaye shi bukata ya ce a taimaka manzon Allah to manzon Allah baya barshi ya koma sai da wannan bukatar da ya zo da ita manzon Allah zai yi iya iya wasu ai mun karanta a baya manzon Allah baya ajiye abinci a gidansa wanda ya haura abincin shekara kuma sau da yawa abincin baya kai shi shekara saboda masu zuwa su ce manzon Allah ba mu zamu ji a gaba cewa manzon Allah shi mai kyauta ne kai ka ce wato iskar wato bazara shi mai kyauta ne wanda baya jin tsoron mi talauci sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah kuma bashi da abin da zai bashi malam sai ya ce mana au bi misuril min alqauli to idan bai koma da abin da yazo nema ba to zai koma da kuma wata magana wacce take sassauka manzon Allah zai faɗa masa magana wacce take mi wanda za ta kwantar masa da rai yace yanzu ka zo ka babu kai hakuri in wani lokacin Allah ya kawo ka in an samu sai a baka shi yasa Allah ya ce qaulun ma'rufun wa magtaratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha cewa qaulun ma'rufun magana ta kwarai wa magfiratun da gafara khairun shine mafi alkhairi min sadaqatin akan sadakan da mutum zai bayar ya minana yatba'uha adha sannan kuma cutarwa ta biyo wato bayan to manzon Allah yana fada wa mutane waɗanda suke idan babu zai fada masa magana mai kyau idan akwai kuma zai dauka ya bashi sallallahu alaihi wasallam dabi'ar manzon Allah ne malam ce sifar manzon Allah ta 79 wa kana ashabuhu indahu fil haqqi sawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa a wurin sa fil haqqi a abin da ya shafi gaskiya sawa wato daidai suke baya fifita wani akan mi wani ko da Abu Bakar Siddiq ne a babin musali yayi abin shine ne mafi girma daga cikin sahabbai ba yayi abin da bai dace ba manzon Allah zai nusar da shi yace abin da yayi ba haka yake a babin musali ko Umar ko ko da haƙƙin wato na bawa ne wani bawa daga cikin wato bayi a babin musali ubangidansa ko wani da ya danne masa haƙƙi manzon Allah zai kwata masa wannan haƙƙi malam ce siffarsa ta 80 wa kana majlisuhu majlisul halimi wa haya'in wa sabarin wa amana cewa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin zaman sa sallallahu alaihi wasallam majalisul hilmi majalisi ne wato na hakuri akwai hakuri saboda daman manzon Allah mai menene mai hakuri ne sallallahu alaihi wasallam wa haya'in sannan kuma majalisi ne wato na kunya wa sabarin da kuma wato hakuri wa amana da kuma amana duk wanda ya zauna a majalisin manzon Allah zai koyi waɗannan abubuwa guda hudu hilmi kace kauda kai wa haya'in kunya wa sabarin da hakuri wa amana da kuma amana sallallahu alaihi wasallam malai ce siffarsa ta 81 wa kana da'imul bishr manzon Allah ya kasance koyaushe da'imul bishr wato koyaushe mai sakakkiyar fuska ne fuskarsa a sake ne ba za ka ga mutun ya koye ba za ka ga manzon Allah ya kunti me ba kaman majibare ba shi ya ce shi yasa ce tabassumuka li akhika sadaka murmushinka ga dan uwanka menene sadaka ne kaga dan uwanka wato kamar sami wato murmushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ne a wani hadisi yace la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau anta alqa'aka biwajhi dhali kada ka raina kyakkyawan aiki ko mun karancin sa indai aka ce maka wannan kyakkyawan aiki ne ko mun kadan din sa kada ka raina shi walau anta alqa'aka biwajhi dhali ko da ka riski dan uwanka ne da sakakkiyar fuska dan uwanka ya fuskanto kai ma ka fuskanto sai ya ga farin hakwaranka wannan kyakkyawan aiki ne iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka raina shi Allah madaukakin sarki zai baka ladami akan sa ko da Allah matarka ta bata maka rai ka fito a fusace kana irin surutun zuciyar nan sai ka ango wani abokinka ko makwancinka ko dan uwa musulmi to wannan dai kar ya ga alamu wannan bacin ran a tattare da kai mi zai gani a tattare da kai shine sakewar fuska kar ma ya gane cewa ai ranka wato a bace yake sai Allah madaukakin sarki ya bawa mutum wato lada siffarsa ta 52 yake cewa wa kana sahalul kulk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sassaukar dabi'a sahal shine sauki al kulk kuma shine wato dabi'a ko halaye halayen manzon Allah gabaki ɗaya masu sauki ne wannan mun karanta a baya ma Allah cewa innaka la ala kulkin azin cewa sallallahu alaihi wasallam shi yasa da mu ji a gaba manzon Allah ai mun karanta a baya Anas bin Malik yace yayi wa manzon Allah hidima a gidansa shekara 10 amma manzon Allah bai taba ce masa ba dan me yasa ka aikata abu kaza kuma ko kuma yace masa me yasa baka aikata abu kaza ba amma ka zauna mutun da tsakaninka da mutun shekara 10 a ce bai taba maka kuskure ba ai zai yi wahala amma dai saboda dabi'a ta manzon Allah cewa shi mai kyakkyawan hali ne bai taba yi wa Anas bin Malik inkari akan cewa dan me yasa baka aikata ba ko dan me yasa ka aikata sallallahu alaihi wasallam malai ce wa kana layyurul jani siffarsa ta 83 kenan in an ce layyurul jani shine wanda yake da mi dadin zama ko kuma wanda yake da kyawawan wato dabi'u manzon Allah layyurul jani bi cewa sallallahu alaihi wasallam yace walam yakum sakkaban bil aswaqi wala bi ghayriha manzon Allah bai kasance mai daga murya ba bil aswaqi a kasuwa wala gairiha ko a wani kaga manzon Allah yana magana yana daga harshe ba dabi'ar manzon Allah bane ba shi yasa idan manzon Allah yana yin magana yana yin sa ne wato a hankali sallallahu alaihi wasallam malai ce walan yakum ayyaban kasiran zanni wal qadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a siffarsa ta 30 ko ta 85 walam yakun ayyaban bai kasance mai yawan aibantawa ba shine ayyaban daga al'ayyu shine ya dinga aibata abu ba dabi'ar manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam yo ya fadi mummuna a wancan ya fadi wan ba yayi kasiran zam kuma mai yawan wato zargi ba dabi'ar manzon Allah bane ba shine azam ko wato yawan kushe mun fahimta ko sannan kuma bai zamo ba sallallahu alaihi wasallam bayan shi ba mai yawan kushe bane ba wal qadahi da kuma suka ko aibata shine al qadah in an ce al qadah shine a soki mutum a aibata shi duk wannan ba dabi'ar manzon Allah bane ba bayan bai zamo mai yawan aibatawa ba bai zamo mai yawan zargi ba ko kushe ba sannan bai zamo mai yawan wato ni suka ba sallallahu alaihi wasallam malai ya ce lam yakun mazahan manzon Allah bai kasance mai yawan wasan baki bane ba yana yi ai a baya mun karanta yana yawan wasan mi baki har wata magiya ta mata zo ta ce manzon Allah ka roƙa min Allah na zamo yar aljanna yace mata ai tsohuwa za ta shiga aljanna sai ta koma sai ta fashe mi da kuka sai aka ce manzon Allah ga ta can tana yin kuka fa sai manzon Allah ce ai abin da yake nufi a siffar sa ta tsofan ta karna cewa ba za ta shiga aljanna a haka ba sai har Allah ya maida ita mi budurwa shine ya karanta fadin Allah madaukakin sarki inna ansha'na kunna insha'a faja'alna kunna abkara urban ataraba Allah ya ce mu ne muka halitta su wato halitta shine inna ansha'na kunna insha'a faja'alna kunna mi abkara sai muka sanya shi suka zama wato yan mata matan aljanna gabaki ɗayan su wato yan mata ne utur amina ne urban tsare kun juna ne a aljanna babu wata matar da tafi wata babu ataraba sannan kuma waɗanda suke tsakaita wato kallo ga mazajen su shine qasiratul darfi haka ne ko sai ta mi lam yatamis minna lam yatamisun inzun wala jin wala jan cewa masu tsakaita kallo ne matan aljanna a mazajen su wani aljani ko mutum bai shafe su ba kafin nan babu wani aljani da ya shafi matar aljanna ko to yana ba a tashin alkiyama ba man ballanta na shiga aljanna ba to sai an yi ne sai mutum in ya shiga sai a bashi wato tasa qasratul darfi duk mazan da suke cikin aljanna ba ta daga kai ta kalli wani namiji in ba mijinta ba shine qasratul darfi shine anan kuma yace musu ataraba ba irin matar duniya ba ka dauko ta a bayan mashin ma duk ta kallace waɗanda suke zaune akan hanya Allah ce Allah kuwa ka sa ni kabun ma amma gabaki ɗaya duk ta kallace ku tana cikin nafe kuna zaune a baku duk ta kallace ku ta wuce ta ce maka ai rannan na ganku kuna zaune a bakin hanya ku ce sa ala wani balarabe wasu na tafiya da matarsa kawai sai yi abin nan ban sunansa kawai sai ya ga ta kalli wani akwai su da gira kishi kawai yana kallon ta kalli wani sai ya ce na sake ki kishinsa ya motsa aka ce haba kai kowa ne ya za a gaishen ta sai ya ce ai iza wa qazibabu ala da'ani rafa'tu yadi wa nafsi tashtahi wai idan kuda ya fada akan abinci ni daga kai hanuna nake ko da raina tana bukatar wannan abincin tana kwadayin sa sai ya ce ai tashtani bul usudu wuruda ma'i zakuna suna nisantar mashayar ruwa iza kanal kilabu wa laganatihi idan karnuka suna zuwa suna lallage duk inda karnuka suke zuwa su yi lallage to ba za ka ga zaki a wajen yana zuwa shan ruwa ba da haka shi yanzu zaki ne da haka shi waɗancan mazajen kuma da matarsa take kallo mine ne karnuka ne da haka shi ya hakura da ita kawai ta je ta kawai yanzu ai a irin wannan lokacin ne ai duk matan yanzu zawarawa da su ko Allah kuwa to su matan aljanna Allah ce urban ataraba cewa su masu takaita kallo ne sannan kuma wato tsarin tsare kun wato juna ne haka manzon Allah yayi wata mata wasa da tazo take cewa mijinta ba shi da lafiya manzon Allah ya zo sai yake ce mata mijin nan naki wanda akwai farin abu a cikin idanunsa kai matan nan kai sai ta juya ta tafi tana zuwa mijin a kwance ba mun karanta a baya ba ta je tana ta bubbude idanun mijin yace ke kuma me ke gare ki yace ai manzon Allah ne yace mu akwai farin afari a idanunka sai yace jiki ai babu wani ko babu wani mutum kowa sai da akwai fari a ina kenan manzon Allah miye mata wasa to amma bai zama mai yawan wasan ba wannan shine walam yakum mazahan bai kasance mai yawan wasan baki ba sallallahu alaihi wasallam ya dinga yin sa akai-akai saboda yawan wasan kaman kace ko dan zolaye-zolaye wani lokacin zai kawo mi wato zai kawo wato rashin jituwa wa kana yumazzi amma manzon Allah ya kasance yana wasan baki din wala yaqulu illa alhaqa amma baya fadan komai sai mi gaskiya zai iya wasan baki ya zolayi mutum amma dai ba zai fadi abin da ba mi ba gaskiya malai yake cewa sifarsa ta 87 wa kana la yataghafalu amma la yashtai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yataghafalu cewa baya bari ko kuma ya tagafal amma la yashtayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gafala ko yana barin abinda baya kwadayin su duk abinda manzon Allah shi baya babu ruwansa da shi baya ci to manzon Allah sai ya rafkana akan su ba zai mai da hankali a kansa ba, wai ba dan wai wani abu ba, sallallahu alaihi wa sallam, a irin wannan. Malam yake cewa a siffarsa ta 88 yake cewa wa kana la yu'ayyiru ahada, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance la yu'ayyiru ahada, wato baya aibata wato wani, ya ayyara shi a babin musali. Sannan siffarsa ta 89 yake cewa wa kana yatagaffalu an auratin nas, sallallahu alaihi wa sallam yana gafala, yana bari, in ace yatagaffalu bi ma'ana yansa ko yatruku an auratin nas, dangane da aurorin mutane, baya bibiyan mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mi wane yake aikatawa ko abun nan ba dabi'arsa bane ba, sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hadisi yace duk wanda yake bibiyan wato aurorin wato mutane, shi ma sai an bibiye mi tasa wato al'aura din a babu misali, shine laifuffukan mutane. Wani na gan shi ya shiga lungun nan, ina yake zuwa? Ai akwai gidan magajiya ko can yake zuwa, babu ruwan mutun da shi. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da, Allah ya ce kada ku dinga yin bincike, kuma kada shashin ku ya dinga yi wato shashi wato giba. Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akihi maitan, yanzu ɗayan ku yana so ya ci naman ɗan uwansa macacce, fakaritumuhu, kuma ai kun kyamaci wato wannan, ija Allah madaukakin sarki. Yanda idan mutum ba zai iya samun gawar ɗan uwansa ya feffeɗe ta ya cinye ta baɗanyanta ba, to haka shi ma ba zai yi maganarsa wato a bayan mi idanunsa. Siffa ta 90 yake cewa wa kana idza takalla, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai yi magana, adraka julafa'uhu, waɗanda suke zaune da shi, julafa'uhu wanda suke zaune da manzon Allah, adraka wato suna sunkuyar da kansu, kanan ka haɓarsu tare da ina ta kirjinsu a wannan lokacin, ka annama ala ru'usuhim tayyir, kai ka ce kaman tsuntsu ne wato a kayikansu, ba sa yin, idan manzon Allah yake na magana ba sa magana, sallallahu alaihi wasallam, ba komai ba dan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ma Allah ya yabe su, innal ladzina yaguduna aswatahum inda rasulullah ulaika alladzina amtana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah ya ce waɗannan da suke rintsa sautinsu a lokacin da manzon Allah yake magana, to ula'ika allazina amtana Allahu qulubahum littaqwa, su ne wanda Allah ya jarrabu zukatansu da tsoron Allah, lahum maghfiratu, sannan suna da gafara da wajen daga wurin Allah, wa ajrun azim, da kuma lada wanda yake mai girma. Malam ya ce wa idza sakata takallamu, idan kuma manzon Allah ya ja bakinsa ya shiru, idan akwai mai tambaya ko mai wata magana a lokacin sai su. Amma dai idan ka ga manzon Allah yana magana, wani ya yi magana, to sai dai in balaraban ƙauye ne ya shi. Kuma Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nufaqa wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallah, larabawan ƙauye su ne suka fi tsanani wajen kafirci da munafirci, su ne kuma suka fi cancanta wajen rashin sanin wato haƙƙoƙin menene hudud, wato mi abin nan menene za a ce haddi, iyakokin Allah madaukakin sarki, saboda sun yi nisa mi da ilimi. Sai ka ga manzon Allah yana magana yana magana, sai ka ji wani ya cewa ce manzon Allah a babin misali, mata sa'a yaushe ne ne tashin alkiyama, haka je manzon Allah yana tayo sahabbai magana, yana musu nasiha, ana yi manzon Allah ya shiru yayi kaman bai ji shi ba, can har sahabbai suna cewa manzon Allah ya ji shi, kin kula shi yayi, waɗansu su ce a'a bai ji ba, can sai ya ce aina fa'il anis sa'a, ina mai tambaya akan tashin alkiyaman nan, sai ya ce ha ana ga ya rasulullah, ga ni nan ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce masa to idza ubiyatul amanatu fantazuru sa'a, idan aka tozartar da amana ka saurari wato fantazuru, ko kuma ku saurari tashin alkiyama. Da yake balaraban ƙauye ne, sai ya sake tambayan manzon Allah kaifa ida'atuha, ya ne tozartar da amanar? Sai manzon Allah ya ce masa idza usnida al'amru ila ghairi ahli, idan aka jumbutar da al'amari zuwa gami ba wanda bai dace da shi ba. Haka manzon Allah ya ce ku saurari tashin alkiyama. Har ma sahabbai suke cewa Allah Allah, suke balaraban ƙauye ya shigo ya zo ya tambayi manzon Allah wani abu wanda su da buzmi, saboda sun san zai dan zo ya danyi dan wauta wauta kadan a babin misali, saboda ya nisanta da mi. Ke sa manzon Allah ya ce man sagana albadiya jafa, duk wanda yake zama a bir a kauye kullun yana cikin kauye baya shigowa cikin gari, sai ka same shi da jafa'i. Me jafa'i din nan shine sai ka same shi da mi shada'id, wato bushashshiyar zuciya. Yanzu duk waɗannan da suke daukan bindiga suke harba mutane ɗinnan ba ƴan ƙauyen bane ba yawancin su, ba su bane ba. Sai haka manzon Allah ya faɗa, man sakana albadiya jafa. Ko yanzu ne da ka je ka canka gani zaka gani ibadar ba a iya ba, wane ne to irin waɗannan abubuwa ɗin. To su ne suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato magana a lokacin da manzon Allah yake magana. Amma dai idan sabon manzon Allah ne, idan manzon Allah yana magana, ja bakin su suke yin shiru har sai manzon Allah ya hada. A lokacin ma da muka zo muna yin magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin da muka karanta allimu auladakum akalaka rasulullah, da muka zo muna magana akan soyayya alama ne na mutun yana son manzon Allah, mutun ya dinga mi bibiyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutun wato yana yin shiru, alama ne na cewa shi din masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ina ga saboda kurewar lokaci da mu tsaya anan abinda muka karanta daidai, muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya bamu lada. Abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne wato da kuma wato fisgar wato shaydan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allah mun yi tawassuli da wannan zaman namu da muka yi ya Allah, duk wani mai bukata a cikin mu in ta alkhairi ne Allah ka biya masa, in ba alkhairi bane ba Allah ka canja masa da abin da yake wato shine alkhairi. Allah ka ji kan mu, ka ci iyayen mu, ka ji kakannin mu, ka gafarta mana zanuban mu, ka sa aljanna ta zama mu ko ma gare mu, ka sa farucin mu a ƙarshen rayuwar mu ya zama ita ce kalmar shahada ya Allah. Allah ka sa muna daga cikin ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar mana da zuriya ya Allah ya Ubangiji. Allah ka sanya mana albarka a cikin abin da ka bamu. Allah masu wadata cikin mu Allah ka kara musu wadata ya Allah ya Ubangiji, ka kare musu dukiyoyin su waɗanda ba su da shi ya Allah ya Ubangiji. Allah ka azurta su ya Allah ya Ubangiji. Allah in zaka jarrabe mu, ka jarrabe mu da abin da za mu iya jurewa, kada ka jarrabe mu da abin da zai zama wato ya zama mana wato kaucewar mu wato akan tafarkin ka ya Allah ya Ubangiji. Allah wannan rayuwa da muka wayi gari muka samu kanmu a ciki na tsadar rayuwa ya Allah ya Ubangiji, Allah ka kawo mana sauki wato a ciki. Allah ka sa tausayin mu a cikin zukatan shugabannin mu ya Allah ya Ubangiji. Allah in ba masu tausayi bane ba Allah ka canja mana da masu tausayi ya Allah ya Ubangiji. Allah ka sa albarka a abin da muka noma ya Allah ya Ubangiji. Allah ka kara mana da mana mai albarka ya Allah ya Ubangiji. Allah ka wadatar mu da abin da muke samu ya Allah ya Ubangiji. Allah waɗanda haƙoƙin su suke hannun waɗansu ya Allah ya Ubangiji, Allah ka kwata musu ya Allah ya Ubangiji. Waɗanda suka yi ritaya daga cikin mu ba a ba su wato gratuitin su ba ya Allah ya Ubangiji, Allah ka fitar musu ya Allah ya Ubangiji. Waɗanda suke kan gaba ta yin ritayar kuma Allah ka kawo musu ita wato cikin sauki ya Allah ya Ubangiji. Allah ka sa haƙƙin su ya fito wato da wuri ya Allah ya Ubangiji. Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa ya Allah ya Ubangiji, ba dan halin mu ba ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.